الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم muna ainihin wato uku ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436, yayin da daidai da wato 19 ga watan 6, 20 ga watan 6, shekara 2015. Allah madaukakin sarki ya kuma dawo da mu a wannan masallaci, masjidu ahlul baiti was sahaba, a inda muke gudanar da tafsiri a wannan layi na Hausaro, a wannan unguwa ta Tudun Wada, cikin wannan gari na ainihin wato Kaduna, a kuma bayan sallar Isha'i. Akwai abubuwa kamar haka. Akwai wata baiwar Allah ga kaya can haka a gefe. Ina ganin masu gani za su iya gani, ni ma kaina ban san adadin kayan ba. Ina ganin ga su can dai wajen leda uku ne. Wata baiwar Allah, wata bicciduwa ce, wata mutune kirki, wata babar mu ta aiko, ta ce a tafau ba ta yadda a faɗi sunanta ba. Ni kaɗai na santa sai kuma Rabbul Izzati wal Jabarut, sai kuma wanda ya kawo kaya. Saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya saka mata da alheri, tare da kuma ainihin wato naira 10,000 ta bayar ta ce a kawo. Sannan akwai Hajiya Hawwa, matar ainihin wato ASD, ita ma ta aiko da wasu kayan, ita na manta kayan cikin kafin azumi ma ta aiko. Suna nan a cikin gida, za a fito da kayan. Wannan santa kamar yadda aka sani tana kokari gurin ta taimakawa marayu da gajiyayyu, idan wannan wata mai alfarma ya kama wannan wata na Ramadan. Wannan yana daga cikin abubuwan da ƙungiyar Izala musamman a mataki na sama ta ba da kulawa a kan shi, musamman ‘yan uwa idan aka lura da hali da yanayin da aka shiga ciki. Mata da dama daga waccan shekarar zuwa wannan shekarar wanda aka kashe mazajen suna nan, wanda la nasira lahum la tu'azzu wa la tuhsa. Da haka wannan santa ba ta gushe ba, tana sanar da al’ummar musulmi cewa abu wanda yake da alaka da kuɗi ko abinci ko kaya, a shirye take tana ainihin wato na'am da wannan. A kan numba da ake ainihin wato zuro kuɗi ta cikin wannan shi ne 00 guda 4, sai 18 wato 4665, da Hausa 0000 har guda 4, sai 1 8 4 6 6, sai ainihin wato 5. Sannan abu na biyu, muna gudanar da tafsiri bana na yamma a tsallaken Riba Kaduna, hayin ɗan bushiya, layin Abubakar Suleiman, bayan sallar la'asar 4:30 zuwa ainihin wato 5:30. Sai kuma tafsirin mata da muke a unguwar Dosa a layin Gwagwarot a masallacin Zaidu ainihin wato bin Sabit. Muna cikin tafsirin Suratu Ali Imran, muna ainihin wato aya ta 170, akana makallahu zai karanta aya ta 171. Mun fara bayani akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yake yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minina. Allah ba zai tozarta ladan masu imani ba. Duk wani mutum da zai kamsa sunan imani a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabban annabi sun riga shi, sune mutanen da Allah ya kalle su suna zaune gaban annabi yace ulaika humul mu'minuna haqqan wa innan sune masu imani na ainihin wato gaskiya sune mutanen da qur'ani yana sauka suna zuwa su shiga gidan annabi Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiy ya ku masu imani kada ku je ku shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innan masu imani sune Allah ya ce mana wa man yashaqiqar rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wa innan masu imani sune sanda rikici ya kaure tsakanin yahudi da nasara wa qalu kunu hudan aw nasara ta'tadu Allah ya ce qul bal millati ibrahima hanifan wa ma kana min al-mushrikin Allah madaukakin sarki yace mana fa in amanu bi misli ma amantum bihi idan kuka yi imani da kwatan kwatin abinda sahabban manzon Allah suka yi imani da shi fa qadin tadu to kun samu shari'a wa innam masu imanin sune Allah ya hada imanin su da imanin annabi yace amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna yace kullun amana billahi shi yasa wanda yake so ya rusa imanin sahabbai aiki ya ganshi sai ya rushe imanin annabi in zai yi kafin ya rushe imanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya yi cewa lallai ba zai tozarta ladan duk mutumin da yake yana da ainihin wato imani bane to sai wannan masu imanin yace alladina istajabu lillahi wannan suka karba kiran Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka karba ainihin wato kiran Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa malamai suka ce alladina dinnan anan gurin zai iya zama ainihin wato na atni na ainihin wato su almu'minina din can kenan wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minina sai zaman tu ajra maf'ulun bihi ne na la yudhi'u ذاك وهو مضاف المؤمنين مضاف اليه وهو منقول الذين في ضمنه اسم موصول مبني على الفتح في محل جر نعت نعينه وتو الذين نع المؤمنين هو كما يضمنه الذين ان وتو اسم موصول مبني على الفتح وتو مبني على الفتح وتو سي ضمنه اسم موصول wato khabaru ne da mubtada'in mahzufun taqdiruhu humul ladina ko kuma ya zamanto alladina wasu suka ce jimla ta lil ladina ahsanu minhum wattaqaw in ka dauke shi a matsayin mubtada shine ainihin wato khabar na ainihin wato nashi da haka alladina yana nan a matsayin sa na ismu mausuli istajabu sun karba kiran Allah subhanahu wata'ala لكن استجابوا في الماضي النيم ابنين على العين وطو على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فائل لله لفظ الجلالة الجار والمجرور والرسول معطوف نيئة الله لكن جملة فئلية استجابوا لله إتتي سلة الموصول لا محل لها من العين وطو من الإعراب سورة والنسكة كرأة كلام الله to fi'ilin istajaba yastajibu al-istijab shine masdarin sa mafi yawanci na lokaci idan wato hamza da sinun da ta'un suka shiga cikin fi'ili yadullu ala salam yana nuni akan nima kaman ghafara sai ka ce istaghfara wannan yadullu ala salam kaman fataha sai ka ce istaftaha wannan yadullu ala salam yana nuni akan nima kaman kataba kace istaktaba ya nemi a rubuta masa amma wani lokaci akan kawo fi'ili a babi na istaf'ala lil mubalagha ba dan wancan babin na ainihin wa tsanaka ina fata an fahimta maimakon a ce alladina ajabu lillahi war rasuli dan abu nuna cewa karba wanda suke ma Allah da annabi ya kai makura gurin karba kira sai ba a kawo ajabu ba sai aka kawo alladina stajabu lillahi ina fata an fahimta wannan shine Allah ya ce wanda suka karba kiran Allah sannan suka karba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min ba'di ma asabahum al-qarhu bayan abin da ya riga ya same su na ainihin wato al-qarhu wanda shine al-jirahu raunin nata jiya mun yi bayanin dai daga cikin raunin nata da ya samu wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan wannan addini min ba'di ma asabahum al-qarb, bayan abin da ya same su na ainihin wato rauni. Shi yasa min din harfu jar ne, ba a ism majrur ne, ma harfu masdar ne, fi mahalli jar mudaf ilayhi. Sannan asabahum al-qarb fi'lun ne wa fa'ilun, sannan fi'lun ne da kuma maf'ulun bihi muqaddam da fa'ilun mu'akkar. Dan haka wal masdar al-mu'awwal fi mahalli jar mudaf ilayhi. Wannan suka karba kiran Allah da manzon Allah bayan abin da ya riga ya same su na ainihin wato tsanani. Hadisi ya tabbata a cikin Sunan Tirmidhi, hadisi mai lamba ta 2875, daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharaja ala Ubay ibn Ka'ab, annabi ya fito wajen Ubay ibn Ka'ab. Fa qala rasulullahi, sai annabi ya ce masa, ya Ubay, ya kai Ubay. وهو يصلي على حال لوكه ابي ينا صلى فالتفت ابي سي ابي يوي غوسن ده النبي يكراشي ولم يجب بكرب كلام من الله صلى الله عليه وسلم وصلى سي صلى داجي تويتا فكفف سي ابي يكفف يسوقا بيدوب صلى با ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيا وجه النبي فقال سيتي والنبي السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أنسى ما سيتي وعليك السلام النبي يتي ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك ما يسابك أنسى من بألوكة بنكراك فقال ليتي يا رسول الله إني كنت في الصلاة أي سنك كلاني إنا صلاني فقال سيما الله يتي ما سألم تجيب فيما أوهي إليه baka samu ba cikin abin da Allah ya mun wahayi shi ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhiku ya kuma su imani ku karba kiran Allah ku karba kiran manzon Allah idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku Allah ya ce wa alamu anna laha yahulu baina almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharuna to dan haka tunda ku annabi ya zo yana kiran mutane ne zuwa ga abin da zai raya su rayuwa mai kyau ya zamanto wajibi idan manzon Allah yayi kira lalle dole ne ainihin wato a karba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan bayi suka yi kira Allah zai karba kiran su amma ba sai sun fara ansa kiran Allah sannan shi kuma Allah madaukakin sarki zai karba ainihin wato nasa kiran shi yasa su sahabbai sai da aka samu annabi ya tashi yayi kira zuwa ga Allah sannan su kuma suka karba kiran Allah rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Allah mun ji wani mai kira yana kira ai imani mu kuma sai muka zo muka imani Allah ya ce istajibu li rabbikum lalle ku karba kiran ubangidinku min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah kafin wani wuni wanda zai zo wanda idan Allah madaukakin sarki ya tunkudo azaba babu wanda ya isa ya tunkude ta malakum min malji'in yawm'id wa malakum min nakir sannan Allah ta'ala yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i sai ce fal yastajibu li sai sun karba mu sannan sun imani da ni idan suka karba kira na suka imani da ni to duk lokacin da ni kuma suka kira ni zan amsa musu وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله يتي كروقيني كيراني للي زن كربا مكو ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل الله تعالى يتي للذين استجابوا لربهم الحسنى دو وند سكا كربا ما الله سنا ساكمكو مي كيو اما والذين لم يستجيبوا له وند بس كربا كيران الله با لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه da a ce suna da cikin ƙasa na dukiya da kwatankwacin cikin ƙasan sannan za su ɗauka su bayar a matsayin fansa saboda ba su karɓa kiran Allah ba Allah madaukakin sarki ya ce ba za a karɓe shi a matsayin fansa ba sannan ula'ika lahum su'ul hisab wa'annan suna da mummunan hisabi saboda ba su karɓa kiran Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan Allah yake cewa bi'sal wa ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad sannan Allah yake cewa alladhina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wanda suka karba kiran Allah suka tsaye da sallah wa amruhum shura bainahum sayati wa mimma razaqnahum yunfiquna shi yasa tan wancin ayat da muka kawo da suka daga hannu suka yi ta addu'a suka ce rabbana ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. Da suka gama Allah sai ya ce fastajaba lahum rabbuhu, sai Allah ya karba kiran su saboda sun karba kiran Allah a baya. Ya ce anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa, babu yadda za in tozarta aikin mai aiki daga cikin ku, mace ne shi ko namiji. Shi yasa a yakin Badar Allah ya ce istastagi suna rabbakum, lokacin da kuke neman agajin ubangijinku. Fastajaba lahum, Allah sai ya karba muku, ya ce anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifina. Na haka wannan yasa annabi Yusuf lokacin da ya karba kiran Allah madaukakin sarki, lokacin da ya daga addu'a, sanuyi addu'a, yace rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min aljahilin. Allah sai yace fastajaba lahu rabbuhu wa sarafa anhu kaydahun innahu huwa as-sami'ul alim. Sai Allah ta'ala sai ya karba ainihin wato kiran wa'annan. Dan haka wannan yana daga ainihin wato ciki. Wannan yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa Nuhan, ka ambaci annabi Nuhu iznada min qablu, lokacin da ya kira Allah. Fastajabna lahu, Allah ya ce sai muka karba masa addu'a saboda annabi Nuhu ya karba kiran Allah. Allah sai ya ce fanajjaynahu wa ahlihi min al-karbil azim. Sannan Allah ya ce wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Sai Allah ya ce fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Sannan Allah madaukakin sarki ya fada akan ainihin wato annabi Yunus, ya fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minina, haka muke tsiratar da ainihin wato masu imani. Dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun karba kiran Allah min ba'di ma asabahum al-qarhu, bayan abin da ya same su na raununnuka akan wannan addini na Allah. Kamar yadda mun karanto a baya, Allah madaukakin sarki ya faɗa a can baya cewa in yamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum mithlu, idan wani ciwo ya same ku kun buga da kafirai, su ma irin wannan ciwon ya shafe su. Allah ya ce wa tilkal ayyamu nujawiluha bainan nasi, kwanakin duniya ne Allah ke juya su tsakanin mutane, yawman laka wa yawman alayka, wata ran kai ne a sama wata ran kuma a hau sama akan ka. Amma dalilin da ke sa Allah ya sa al'umman musulmi a hau sama akan ta, daga lokacin da ta saki addinin Allah ta koma shirme, sai Allah ya kawo makiya, Allah sai su ɗauro, sai su ainihin wato zauna akan ta. Yanzu gashi nan kana gani bi shekara sai an yi nasiha, amma mutane sun ki gyara kayan masarufi, an ce a ji tsoron Allah kaya su gina tashi. Ya kamata yadda ake rubutowa, kowa ya rubuto masa ya ce Ramadan kare, to ya kamata a ce mutane sun zama masu karami. Idan watan Ramadana ya zo, hatta wanda ba musulmi bai gane cewa watan rahama ya zo. Amma ina ba al'umman musulmi da kuɗaɗe a hannunsu, amma sun ki gyara wannan matsalar. In Ramadana ya zo, duk abin da ka je ka taɓa sai a ce ya tashi. To musamman na wannan karan abin tazarin yana da yawa. Dankalin bature da kake siya kafin azumi 500, in ka je sai a ce maka 2000, wajen 1500 ta karu. Kaga in baka layin mala'u, dole yanzu kana ji kana kallo dankalin tura ka je ka mai tsindau ka yi gaba, dan ya fi ƙarfin ka, dole ka mai tsindau ka zura min ido ka yi gaba. Mutane a ji tsoron Allah, amma abin bakin ciki bar ka gani idan Kirsimeti zo, sai kaga Kiristoci suna kokarin rage mu kuɗi wa kuɗi kaya. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Allah madaukakin sarki ya ce lillazina ahsanu minhum, wanda suka ainihin wato kyautata daga jinsin su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wattaqau, suka ji tsoron Allah, ajrun azim, suna da lada mai girma. Shi yasa allamu dinnan harfu jarri ne, allazina ismu mawsulin ne, mabniun ala al-fathi fi mahalli jarrin bila mu. Da haka suka ce ainihin wato shibhu jumla fi mahalli naf'in khabarun muqaddam. Ahsanu, suka kyautata. Da haka su sahabban annabi a gurin aiki, akwai maqami na al-imanu al-islamu al-imanu da al-ihsan su sun wuce wannan mataki na al-islamu da al-imanu sai dai mataki nawa na al-ihsan saboda ahsanu sun ainihin wato kyautata aikin su inji Allah madaukakin sarki dan haka ahsanu masdarin sa shine al-ihsan kuma al-ihsan shine anta abudallahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka daga ahsana yuhsinu al-ihsan da haka su ba al-husnu kawai suke ba su al-ihsan suke yi gurin aiki shi yasa ahsanu fi'il madin ne mabni ne al-fath al-damma li'tisalihi bi waw al-jama'a wal waw fi mahall raf'in fa'il minhum al-jar wal majrur malamai suka ce shine fi mahall nasbin hal sun kyautata ainihin wato aikin inji Allah madaukakin sarki sannan minhum dinnan yana daga cikin fasarar da dama suke yi guri wanda malamai suka ce ba a yadda da tarjama ba ta harafi da harafi sai dai tarjama ta ma'ana ka kalli ma'anar magana sai ka fassara ma'anar domin kace zaka dinga yin fassara ta harafi kalma da kalma akwai abin da yafi karfin ka ba zaka fassara ba kuma kwaba zaka yi tafki zaka yi shi yasa dalibai wanda tunda ya yi ibtida'iyya ya yi sauka ya daina karatu aka bashi ajiya islamiya ya rati irin dan kwalin nan in yana karanta hadisi aji na amsawa ko jallariya ya zama shekul islamu a din mutul ana to haka zaka ji ana ta fassara ta kwatariya ta ragamza tunda shi ya san min daga to duk inda bai ga min daga saboda haka wani lokaci sai ya zo fassara min din daga sai ga ta tude mai fassaran ta ki fitowa ya saba fassara fi a ciki din da ya ga fi a ciki sai ya zo fassara fi wani gurin ya fassara ta da a ciki shikenan sai ya gama anan ta ki fitowa wani ya fassara ma dalibi a islamiya yake dakalat mar'atun fi hirrati wata mata ta shiga wuta wata mata ta shiga wuta sai ce a cikin wata magi madalibi yake akan kallawa kaman ya bangani ba an cusa magin matan ne a cikin magin aka hada su aka sa wuta da ya gane bai gama sai ce ban san rashin kunya tunda na faɗa ma ma'anar sa haka kai dai ka rike shaka mana to kaga dole za a yi ragamza bai san cewa fidin sababiyya ba ce wata mata ta shiga wuta saboda wata magi to shin da shi ya riga ya san ma'anar fidin da ya gani ciki kawai sai ya zai fassara wata mata ta shiga wuta a cikin wata magi shikenan to sai kaga ana ta ragamza kuma wannan yake sawa da yawa zaka ji sun zo fassarwa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin sai ka ji wani yake daga cikin muhajir wala ansar sai ce daga cikin ansar wannan fassara han mutanen mu suna yin ta kuma ba daidai bane kuskure ina ba ta an fahimta domin dukkan wata kofa da za a ba dan shi'a dan ya soki sahabban annabi malamai ba su yi sassauci ba sai da suka rubuta na haka in ka fassara ka ce lillazina ahsanu minhum ka dauki min din da ma'anan tabi'idiyya to daga cikin su kenan a cikin sahabban annabi akwai wanda ba su kyautata aikin su ba bayan ko min din ba tabi'idiyya ba ce min ce li bayanin jinsi tana bayanin jinsin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda take ainihin wato yin bayani akan su kenan dan haka malamai suka ce wannan min din tana zuwa da ma'ana guda takwas a larabci idan ka ganta na farko wannan min din tana zuwa da ma'anar al-ibtida'u wato fara abu akwai ibtida'ul gaya al-makaniyya akwai kuma awqaz zamaniyya fara abu daga guri zuwa guri ko daga lokaci zuwa lokaci Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah subhanalladhi asara bi 'abdihi sai ce laylan sai ce min al-masjidil haram ila al-masjid al-aqsa kun ga wannan minti wanda ta nuna cewa an fara abu daga masallaci mai alfarma zuwa ina zuwa ainihin wato baitul muqaddas wannan minti wacce take nuna fara abu daga guri kaza zuwa guri kaza ina fata an fahimta sannan tana zuwa da ainihin wato ma'anan fara abu daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza Allah yake la taqul fihi abadan sai ce la masjidin ustita ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi sai ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin to min awwal yawmin daga lokacin da aka yi ni aka fara ta nuna daga lokaci kaza zuwa lokaci na ainihin wato farawa, sannan ainihin wato wannan mintin tana zuwa dan ta nuna ƙarshen abu wajen fara shi da kuma ainihin wato ashka su mutane. Shi yasa sukan ce kakance ajibtu min iqdamika ala hadhal amr, nayi mamaki wajen gabatuwarka akan wannan ainihin wato aikin. Sannan na biyu akan ce ra'aitu min zuhair, na gani daga zuhairu ma uhibbu abinda nake so. Sannan mintin nan tana zuwa littab'i, wanda shine mafi yawanci ma'anan abinda aka sani, ta nuna sashin abu kamar yadda muka karanto a baya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna, ba za ku taɓa samun mataki na albirru ba a gurin Allah sai kun ɗauki mimma daga abinda kuke so kun bayar da shi, sannan za ku samu mataki na ainihin wato albirru. Kamar tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din, sai ce minhum man kallama Allah, kenan ba dukan annabawa bane Allah ya magana da su, akwai wanda ya magana da su. Dan haka wannan mintin tab'idiyya ce. Sannan min tana zuwa albayanu, shine libayanin jinsi, wanda ita ce a wannan ayar, kuma ita ce a cikin waccan ayar, wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar walladhina taba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu, irin wannan mintin ce ita ce a cikin wa man yuti'illaha war rasula, wanda yabi Allah yabi manzon Allah, sai ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim, sai ce minan nabiyina, idan ka fassara kace daga cikin annabawa, kenan akwai annabin da Allah ya yi masa ni'ima, akwai annabin da Allah bai masa ni'ima ba, bayan ku babu wani annabi na Allah da Allah bai masa ni'ima ba. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi me ahada, sai ce illa man irtada min rasul, idan ka ce sai wanda ya zabe shi daga cikin manzanni, kenan akwai manzanni na Allah wanda Allah ya zaba, akwai wanda Allah bai zabe shi ba, shine abin da fassaran zai bayar. Sannan wa nunazzilu min alqur'ani, mun saukar, in ka ce daga cikin alqur'ani akwai abin da yake ma huwa shifa'un, akwai abin da yake waraka ne, kenan a cikin qur'ani akwai abin da ba waraka bane, saboda minni ina ba ta an fahimta. Fajtanibu ridisa min al-awsani wajtanibu qawla zuhur, in ka fassara min din kenan akwai gunkin da yake da cini, akwai gunkin da yake ba da ci bane, bayan ku babu wani gunki da yake ainihin wato da cini. Sannan akan kawo min din nan wato at-ta'qidu wa hiya za'idatu lafzan, wacce ake kawo ta za'ida a wajen al-irabi. Allah ta'ala ya faɗa yake ya ahlul kitabi, ya kuma abu ta littafi, kad ja'akum rasuluna, manzon mu ya zo muku, bayyana lakum ala fatratin min ar-rusul, yana muku bayani akan an fata rashin manzanni na Allah. An taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin, wannan min bashirin wala nadhirin in za'ida ce litawkid, wannan akwai ta. Kaman ya ayyuhan nasu suru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrullahi, shin akwai wani kuma bayan Allah, wannan za'ida ce ainihin wato littawfi. Sannan akan kawo min azzarfiya, a kawo min da ma'anar ainihin wato fi, kamar fadin Allah ne ya ayyuhal ladina amanu, ko qul ra'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ardi, ainihin wato min al-ardi shine fil ardi, ina fata an fahimta. Kamar fadin Allah ne ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati, da ma'anan fi yawmil juma'ati, ina fata an fahimta. Sannan akan kawo ta as-sababiyyatu wa at-ta'lil, sababin kaza da kuma dalilin da yasa aka yi kaza. Allah ya ce mimma khati'atihi, saboda kusakuran da mutanen annabi Nuhu suka yi ne, Allah ya ce ugriqu fa udkhilu nara, in ka zo ka ce mimma daga kusakuran da aka yi, kai ma kana yin fassaran ka san ba ta daidai ba, ba haka ya kamata a yi fassaran ba, to wannan yana daga cikin. Sannan akan kawo min al-arabi da ma'anar ainihin wato an, to matsalar shi ɗan shi'a da malamansu, ko malamansu na duniya, za ka ga billahi lazi ba su san larabci ba, bai tsiya shi ba, shi yasa gurin fassara za ka ga suke kwakwatariya, sai mutum Allah ya faɗi ahlul baiti a Qur'ani sai zai cire ya ce babu matan annabi a ciki, wai ai ba a ce inna ma yuridu llahu liyuzhiba ankunna ahlul baiti, wai an ce ankum, saboda tsabar kida hukunci da daƙiƙanci. Allah ta'ala ya shiryar da mu. Allah ta'ala ya ce minhu wacce kau suka ji tsoron Allah ajarun azim, suna da ainihin wato lada mai girma. Allah madaukakin sarki aya ta gaba sai ya ce me
allazina wa yamunna
alladina su wa'annan mutanen da ake magana har yanzu dai humul ladina su ne wa'annan da qala lahumun nasu mutane suka ainihin wato ce musu wanda malamai suka ce abinda ake nufi da annasu alan shine nu'aym bin mas'ud shine ainihin wato annasu alan wani lokaci dama akan ce annasu ba ana nufin dukkan mutane ba kamar yadda Allah ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas wanda annasu atin ana nufin sahabban manzon Allah qalu sai su ce annu'minu kama amana as-sufaha'u Allah sai ce ala innahum humus sufaha'u sune wawaye sannan wani lokaci malamai sun ce akan faɗi annasu ana nufin ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli sai ce faqad atina ala daud al-kitab wal-hikmata ala ibrahim al-kitab wal-hikmata wa atinahum mulkan azima sannan wani lokaci akan faɗi annas ana nufin ainihin wato al-yahud wan-nasara an fahimta ai alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal-injila sayti min qablu hudan lin-nas naka annasu anan suka ci sune ainihin wato yahudu da ainihin wato nasara naka annasu anan sune suka ce sune san da ainihin wato mutane suka ci allamatul qur'ani a tafsirin sai yace alladhina qala lahum an-nasu shine magana ta gaba innan nasu qad jama'u lakum lalle mutane ba sun riga sun yi cincirindo an yi taro ainihin wato akan ku da haka malaman balaga suka ce anan gurin akwai al-umum wal khusus akwai kuma am akwai khas fi dhikrin nasi am wajen ambatan mutane am ne ba ada dhikril khas bayan ambatan khas da haka anan gurin wa hum sufyan wa man ma'ahu ana nufin sufyan da kuma wanda ke tare da shi wa hada min itlaqil am wa iradatil khas wannan kuma akwai shi a larabci a faɗi am kuma ana nufin khas ko a faɗi khas ana nufin ainihin wato am wannan ka'idan ainihin wato akwai ta a larabci to sune mutanen da mutane suka ce musu sune Abu Sufyan da mutanen shi bayan an dawo daga ainihin wato yaku lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke shiri za su kuma fita a je a gurza to innan nasu qad jama'u lakum mutane ba sun riga sun taru sun muku tuncirin dona ka fakashau ku ji tsoron su kakko je ku fita a je a sace wannan yakin an dawo daga yakin Uhud sahabbai wasu da raunuka a jikin su da manzon Allah ya tashi zai fita ya sace zuwa a je a buga wannan to sai zaman to sai shela cewa duk mutumin da ba da shi aka ji yakin Uhud ba to kar ya fito a taba wannan tare da shi kaga a ce kun ji yaki an samu kariya an kashe wasu sun ji ciwo sannan kuma a ce in za a fita wanda duk ba da shi aka je jiya ba ba a buƙatar shi ba da shi za a je ba da wanda aka je jiya ya sha wahala da shi za a kuma fita yau ai kaga shine alladhina tadabu lillahi war rasul min ba'd ma asabahum al-qarb wanda suka karba kiran Allah da annabi bayan abin da ya same su to a wannan lokacin da ake ganin an jijji musu ci wani yazo zai tsorata sai yana cewa to fa innan nasu qad jama'u lakum inda kun ga yakin da aka yi ma kun sha wahala to kuma tincirin nan da aka yi ake shirin kuma yanzu a afka muku ya fita ran da aka yi da haka ina ba da shawara kar ku kuskura ku fita yakin nan wannan abin fazadakum imana sai karawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato imani wa qalu sai suka ce hasbunallah Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil ma dalla da ainihin wato Allah ya zama ainihin wato shine ainihin wato wakili akan al'amarin ainihin wato mutum da haka suka ce al-wakilu shine al-kafi wanda yake isar maka akan duk abin da zaka yi hasbunallahu wa ni'mal wakil haka suka ainihin wato fada a cikin wannan ayar malamai sun yi maganganu da dama a ciki sun fitar da hukuncin cewa aqida ne daga cikin aqidun ahlus sunna cewa al-imani yazidu wa yanqus imani yana karuwa sannan imani yana ainihin wato daduwa a cikin littafin Imam Muslim a babi na 20 babu kaunin nahyi anil munkar min al-imani babun da ke magana yin ainihin wato hana abu mara kyau da kuma yin umarni da abu mai kyau yana daga cikin imani sai yake cewa wa annal imani yazidu wa yanqus sannan imani yana karuwa kuma yana raguwa wa annal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wajibani Imam Muslim yace umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau wannan ainihin wato wajibi ne haka ina kuma kira zuwa ga al'umma ta musulmi wannan ɓannata take faruwa mutane su tashi su magance makansu ita wallahi in kuka tsaya cewa wai sai jami'an tsaro ne wallahi ba za su magance ta ba dan su ma suna buƙatar taimako suna buƙatar sai an yiwa sai an tallafa tukunna sannan za a iya magance wannan matsalar wannan al'umma mun ce ta zama khairu ummatin ne saboda abu guda nawa uku Allah da yace mana kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas sai ce ta'muruna bil ma'ruf mun zama al'ummar da tafi kowace al'umma ne saboda muna umarni mu ce ayi abu mai kyau sannan watan hauna anil munkari muna hana ainihin wato abu mara kyau Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum almu'minuna wa aktharuhum alfasiquna to in babu al'amru bil ma'ruf babu annahi anil munkar ina khairu umma yake babu khairu umma ko mun faɗa mun ce annabi ya ce ku tashi ku yi umarni da abu mai kyau ku tashi ku hana abu mara kyau in ba haka ba Allah zai danno bala'i da kowa yana ji yana kallo musifa za ta mamaye mutane kuma a rasa sanin yadda za a yi ta saboda haka mutane su tashi su iya yadda za su yi abin da ya fi ƙarfinsu su bar ma Allah subhanahu wa ta'ala yanzu cikin yaran da Mala Ibrahim sun bacci ya aiki yaro ba ya zo zai shiga gida cikin irin waɗannan 'yan sharan wani suka zo aka sari yaran aka jijjime ciwo an kai shi nan sanjara suka kasa karɓar shi ka ko san a ce an sari mutum saran da an kai shi sanjara sun kasa karɓar shi yanzu an kai shi shika daga shika an yi transfer ɗin yaron an kai shi fili a tafasar kwata saboda saran da aka yi ya taɓa da kai shi a nan an kashe kuɗi ya kai 200,000 yanzu can inda za a tafi da shi zai ci kuɗi wajen 100,000 kuɗa musu yaron da ya abin da aka ɗaya daga cikin wanda ake zargi da aka kama shi aka kai shi kotu sai alƙali ya yanke mai zai je wata 6 a kurizin ko kuma tarar 4,000 ka faɗa min yadda za a yi a zauna lafiya ana irin wannan kesa na faɗa muku wai kuna jira wai wannan su za su magance matsalar to gwargwadon yadda kuka tashi kuka ɗauke ta da muhimmanci gwargwadon yadda ko ba don Allah ba dole hukuma haka za ka ɗauki abin da muhimmanci amma mutane su kalli fa don Allah ai ma mutum irin wannan tsarin kuma wai a je a yanke mai hukunci a kotu ko wata 6 ko kuma 4,000 ka faɗa min yadda gobe ba zai kuma yi saruwa ne ba ya ba zai je gobe saruwa ne ba wannan yana daga ciki to ire-iren waɗannan fa da aka jijjima irin wannan raunin wasu an yi sababin lalata rayuwarsu gabaki ɗaya wallahi suna da yawa cikin wannan al'umma to baka gane abin yana da hatsari tukunna sai ranar da abin ya zo kanka Allah ya kiyaye ko ya zo kan na kusa da kai to lokacin da aka gane cewa ka shiga bala'i ka shiga matsala kun san akwai wani karin magana na Bahaushe wayan jifa ya tsallake kai faɗa kan uban kuwa maimakon idan jifa ya tsallake ka kai ya faɗa kan kuwa a'a wai in dai ya riga ya tsallake ka kai bai same ka ba to ya faɗa kan uban kuwa wannan kuma ba musulunci bane mu a musulunci shine idan abu ya tsallake ka to kar ya faɗa kan kuwa bisa ga ka'ida ta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya tabbata a cikin littafin al-ibanatul kubra na ibnul batta wanda ibnul batta ya rasu hijira na shekara 387 yace babu ziyadatul imani wa nuqsanihi babun da ke magana akan imani yana karuwa yana raguwa wama dalla alal fadil fihi wal mafdul da abin da yake nuni akan akwai alfadil akwai abin da yake da falala sannan akwai abin da yake almafdul ne abin da yake falala sai yace e ilam ka sani rahimakumullah Allah ya muku rahama anna Allah azza wa jalla tafaddala bil imani Allah madaukakin sarki ya fifita da imani alaman sabaqat lahu rahmatu fi kitabi akan wanda rahamarsa ta riga ta gabata akan sa a cikin littafinsa wa man ahabba an yusidahu da wanda Allah ya so ya azurta shi sai yake ta summa ja'ala almu'minina fil imani almutafadilina sannan Allah madaukakin sarki sai ya sanya masu imani ainihin wato suna fifituwa wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajatin a masu imanin ma Allah sai ya sanya wani ya fi wani yana sama da wani ko a cikin sahabban annabi imanin wani ya ɗara imanin wani yana gaba da ainihin wato wani a cikin manzanni na Allah sai da Allah ya nuna cewa wani yana gaba da wani yake summa ja'alahu fihim yazidu wa yaqwa bil ma'rifati wa ta'a sannan Allah ya sanya imani yana ƙaruwa ta hanyar yi ma Allah ta'a وينقصوا ويدعف بالغفلة والمعصية sannan imani yakan ragu sannan imani yakan yi rauni ta hanyar sabon Allah shi yasa yadda kaga batir waya yana buƙatar caji kullum to haka imani yake buƙatar caji kullum idan kana da waya kana amfani da ita ba caji kana nan za ka yanka dai zai tafi sai ta nuna saura biyu dai ya kara tafiya saura nawa tana nan sai ga ta fara din din to akwai wanda imanin su din din yake saura kadan ya dauki wallahi saura kaɗan ya ɗauki saboda imanin ba tari wani yanzu tsakaninsa da ƙur'ani da alaƙarsa da shi daga ramadana ba zai ƙara mu'amala da ƙur'ani ba sai ramadana ya ci sai yake cewa wa bihaza nazala alkitab da wannan ne alƙur'ani ya sauka wa bihi madati sunna akan shi ne kuma sunna ta tafi wa alaihi ajma'a al-uqala min a'immati al-umma akan wannan ne gabaki ɗayan malaman musulunci suka yi ijma'i ولا ينكر ذلك ولا يخالفه الا مرجئون خبير با wanda zai saba mu wannan sai murji wannan yanzu idan kana magana wani zai gaba ta lokaci kace da zaka zo kana wannan magana wannan matsala ce da malamai salaf suka bata kulawa akan al-imani yazidu wa yanqusu sai yace qad marada qalbuhu wannan zuciyarsa yayi rashin lafiya wa zaga basaruhu idan sai karkace daga gaskiya wa tala'abat bihi ikhwanuhu min shayatin sannan ƴan uwansa daga cikin shaytanu suka yi wasa da shi sai ce fa huwa min alladhina qala Allahu azza wa jalla fihi duk wanda kaga bai yarda cewa imani yana karuwa yana raguwa ba yace yana daga cikin waɗanda Allah ya faɗa cewa wa ikhwanuhum yabuddunahum fil ghayy thumma la yaksun yace wa amma zikrul hujjati fi zalika amma ambatan dalili akan cewa imani yana karuwa mimma dalla alayhi alquran yana daga cikin abinda alqurani ya nuni akan sa وجاءت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تزود على النبي وقاله علماء المسلمين ما لم مسلم في سكف أهكا وما إذا سمعه المؤمنون الآكل وما إذا سمعه المؤمن الآكل الذي قد أحب الله خيره إن شرح صدره لقوله والله ولي التوفيق yace wa amma ma dalla alaihi alqur'anu min ziyadati alimani sai yace Allah madaukakin sarki ya faɗa yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum sai yace wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan sannan wa ala rabbihim yatawakkalun kenan imanin yana karuwa sannan yace wa idza ma unzilat suratu faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana sai yace fa amma alladhina amanu fazadatkum imanan وهم يستبشرون أشيء إيمان ينا قاروا ألا يأتي ويزيد الله الذين هتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بقالا وصحبا أن فاتي إيمان دميك ويزوى برن الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم دان الله يقال مسك إيماني بند إيمان دا سكر عينهم وتتاردشي كما يدري فتاعة كان عينهم واتو أصحاب الكابتي ونحن نقص عليك نبأهم بالحق سيأتي إنهم سكية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وسسما جين سكر إيمان دا الله سي الله مدوك تنسركي يقال مسك عينهم وتشريها shi yasa har annabi ibrahim da yace wa in qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhi al-mauta allah ka nuna min ya kake rayar da mata ce qala allah yace awalan tu'min na baka yi baka yadda ba ne qala bala sai ce walakin li yatma inna qalbi shine li yatma inna qalbi shine dan zuciya ta kare yin imani ne ina ba ta an fahimta da kuma fadin allah ta'ala da yace ya ayyuhal ladina amanu sai ce aminu billahi wa rasulihi ai sai daga sun imani cewa aminu su ƙara yin imani wannan ana nufin imanin su ƙara shi ne ina fata an fahimta da haka imani yana ainihin wato raguwa akwai maganganu masu yawa na malamai idan an koma littattafan aqida wanda suke nuna cewa fa lallai imani yana ainihin wato raguwa yana ainihin wato ƙaruwa hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'mina idza aznaba zamban idan yayi zunubi sai ce kanat lahu nuqtatun sawda'u fi qalbi sai ayi mamatin dugu baki a zuciyarsa fa in taba in mutum ya tuba wa naza'a ya tirantu wasta gafara ya daina wannan zunubin sai yace suqila minhu qalbu sai a goge wannan bakin daga zuciyarsa amma annabi yake fa in zada in mutun ya kara zunubin sai yake zada sai bakin ya karu yace ana nan sai baki ya lullube zuciyarsa yace wannan ita ce tsatsar da Allah ya faɗa a Qur'ani yace kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna wallahi akwai tsatsa a zuciyarsu dangane da ainihin wato abin da suke yi na ainihin wato aiki Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa kullama innal imani yabdu lumzatan bayda a fil qalbi imani yakan ainihin wato fara ne wani yanki fari tas a cikin zuciyar mutum yace wa innan nifaq yabdu lumzatan sawda a fil qalbi haka munafinci yake farawa wani yanki baki a cikin zuciya yace kullama zada nifaq zada zalika sawad idan munafincin ya karu kuma sai bakin ya karu a zuciyar mutum yake cewa fa in istukmila an-nifaq idan ainihin wato munafinci ya cika zuciyar mutum sai ce iswadda al-qalb kulluhu zuciya kuma sai ta baki baki daya yace wai wallahi ina rantsuwa da Allah yake cewa da za a tsaga zuciyar mu'mini lawajadtumuhu abi yace wallahi da kun same ta farat al-faratas yace walau shaqqtum an qalbi munafiqin da za ku tsaga zuciyar munafiki sai kun same ta baka kirin saboda munafincin da ainihin wato lullube ta Sufyan al-Thawri ya faɗa yace innal imana yazidu wa yanqusu wa aqulu innal imana ma waqara fi sadri wa saddaqahu al-amalu imani yana raguwa yana karuwa sannan imani shine abin da ya tabbata a cikin zuciya sannan aiki ya ainihin wato gaskata shi akan wannan akwai maganganun malamai da dama da suke magana akan cewa imani yana karuwa yana raguwa dama tun a wajen ta'arifin sa yana da nunin guda biyar akwai qaulun bil lisan ko dai kenan harshe ya faɗa abu na biyu watiqadun bil jinan zuciya ta kudirce abinda ainihin wato baki ya faɗa na uku wa amalun bil arkan gabe su tashi su aiki da abinda baki ya faɗa zuciya ta yi ta kudirce na hudu al-iman yazidu bi ta'ati ar-rahman imani yana karuwa idan ana ma Allah ta'a na biyar shine wayan kusu bi ta'ati shaytan imani yana raguwa idan ana ma Allah mai sako shine shi Allah menuni yake cewa imanu na billahi baina salasati qawlin wa amalin wa i'tiqadin jinani da haka ya faɗa cewa yana raguwa ta hanyar aiki mara kyau kuma imani yana karuwa ta hanyar ainihin wato mai kyau da haka wannan idan an koma littafan tauhidi za a ga maganganun da ainihin wato malamai suka yi wa qalu sai suka ce hasbunallahu Allah madaukakin sarki ya ishe mu wa ni'mal wakil kuma madalla da ainihin wato Allah madaukakin sarki ya zamanto shine wanda yake isarwa mutum da haka imamul anbari yake cewa hasbunallahu ay kafinallahu Allah ya ishe mu da haka imrul qais yake cewa hasbuka min ginan shibun waliyun da haka idan an ce alhasbu shine iswa kamar yadda Allah ya ce wa annabi in yuridu an yakdau ka sai ce fa inna hasbaka Allah idan ka kulla alƙori da wasu mutane suna nufin sai hudare ka Allah yake to Allah ya ishe ka huwallazi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minina kamar yadda yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina sai ce fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu kace in kuka juya baya to ni fa Allah madaukakin sarki ya riga ya ainihin wato ishe ni na haka Allah ya ce wa annabi wala in sa'altahu da zaka tambaye mutanen duniya man khalaqas samawati wal arda waye ya halitta sama da ƙasa laye qulunna Allah Allah yake za su yi maka Allah ne Allah yake kul ka ce musu afara'aytum ma tad'una min dunillahi ba ku ga abinda kuke kira ba ko ma bayan Allah in aradani Allahu bidurrin idan Allah ya nufin sai ya dora min wata cuta hal hunna kashifatu durri a cikin ku kaf aku wanda yace yayi cuta ya hana ta zuwa aw aradani bi rahmatin ko idan Allah ya nufin yana so wani alheri zai same ni hal hunna min sukata rahmati akwai wanda yace rike rahmar ya hana ta zuwa Allah sai yace kul ka ce musu hasbiyallahu Allah ya ishe ni alayhi yatawakkalul mutawakkiluna kuma duk wani mai dogaro ya kamata ya dogara akan Allah madaukakin sarki shi yasa zaka ga da Allah madaukakin sarki in ya tashi yana magana kamar yadda yace wa minhum man yalmizuka fis sadaqati fa in utu minha radu wa illam yutu minha idahum yastabun sai yace walau annahum radu ma ataakum Allah da ake sun yadda da abinda Allah ya ba su na falala wa rasuluhu kuma sun yadda da abinda annabi ya ba su wa qalu sukati hasbunallahu kaga sai ba a maimaita wa qalu hasbunallahu wa rasuluhu ba ina fata an fahimta domin wajen al-iswa akan wannan babu babu wanda ake buƙatar iswar sa din ba Allah ba saboda idan kana buƙatar kuɗi idan ka zo in akwai annabi zai iya baka ko ba zai iya baka ba to tunda yana iya bayarwa shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa walau annahum radu ma ataahum Allah wa rasuluhu min fadlihi huwa law annahum radu ma ataahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayati sayu'tina Allah min fadlihi wa rasulihi ina fata an fahimta amma wajen alhazu ba a maimaita ainihin wato manzon Allah ba saboda wannan babi ne Allah madaukakin sarki ya shafa shi kadai sai sa shi kaisa annabin Allah yake masa ya ayyuhan nabiy hasbukallahu ya sai wannan annabin Allah ya ishe ka sannan wa manikka ba aka minal mu'minina duk wanda yake binka inda yana da imani to Allah ya ishe shi naka kuma Allah ya ishe mu hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah madaukakin sarki ya fada yake cewa ainihin wato wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja sai ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai ce wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah madaukakin sarki ya ita shi inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara hadisin ainihin wato daga Aqiya daga Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda karkashin fa'iza nuqira fil naq yace manzon Allah ya ce kaifa an am wa sahibul qarni yaya zan ji dadi kuwa bayan ma abucin qaho iltaqamal qarna wahana jabata wahana wahana ainihin wato jabhatahu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kaifa an am ta yaya zan saki jiki in ce zan ji dadi da komai na rayuwar duniyar nan bayan ma abucin qaho ya riga ainihin wato ya dora qahu a bakin sa sannan ya sunkuyar da kansa yasma umata yi umaru yana jiran umarnin yaushe zai busa ne bayan fuku ya busa wato yanzu haka mala'ikan da Allah madaukakin sarki wakilta masa cewa zai yi busa kowa ya mutu qahon yana nan a bakin sa ya sadda kai umarnin Allah kawai yake jira sai sa wani shawu ya ce wallahi da ya san inda qahon nan yake sai ya ji lalabo shi ya busa duk duniyar ma ta tashi yanzu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama fa ma za na kulu to tunda haka ne me zamu ci sai manzon Allah yake cewa kulu hasbunallahu to ku ci hasbunallahu daga auf daga ibn malik annahu annahu haddathahum anna annabiy sallallahu alaihi wasallama annabi yayi hukunci tsakanin mutane guda biyu lokacin da ɗaya daga cikin mutanen da aka wa hukunci ya duya baya sai ce hasbiyallahu wa ni'mal wakeel fa qala rasulullahi sai annabi yace ruddu alayya ar-radd ku dawo min da mutumin nan fa qala sai annabi yake masa ma qulta me kace sai yace na ce ni hasbiyallahu wa ni'mal wakeel fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa inna allaha yulumu 'alal 'adl walakin 'alayka bil kayfi wa alayka bil kayfi fa in fa idha galaba amrun idan wani al'amari ya rinjaye ka karasa yadda zaka yi da shi to fa qul hasbiyallahu sai sa duk wanda suka zo suka nuna mana fa karfi sai muka kuma hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma Allah ya nuna musu cewa ya isa din saboda haka a cigaba da komawa ainihin wato gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma wasu malamai sun ce wannan kalmar ita ce abinda ainihin wato kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito daga Ibn Abbas yake cewa wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel qala ha ibrahim al-khalil alayhi salam hina ulqiyatin nari lokacin da aka dauki annabi ibrahim aka jefa shi cikin wuta sanda Allah yake kulna ya narquni bardan wa salaman alami ibrahim to kalmar da ya fada sanda za a jefa shi wuta hasbunallahu wa ni'mal wakeel sannan wa qala ha muhammad sallallahu alayhi wa sallam ita ce kalmar da annabi ya fada da sahabbai sanda aka yi cincirindo akan su aka taru suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel daga duk abinda aka taran mana akan shi aka fi karfin mu hasbunallahu wa ni'mal wakeel daga ba tare da bata lokaci ba kai a ci gaba da hasbunallahu wa ni'mal wakeel da izinin Allah Allah madaukakin sarki zai kawo mafita Allah ya ci gaba da kawo mana mafita a kasan nan dan sarkin sunayensa abinda muka faɗa daidai amma kafin nan akwai sanarwa kamar yadda nan abin nan wata baiwar Allah daga marafa ta kawo mana kaya na marayu ga fitan leda uku da kuma kuɗi har naira 10,000 muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka mata da kowane irin alheri da ake saka wa dan adam da shi wanda yake yin infaki sannan abu na biyu shine muna tafsirin mata a masallacin Zaid bin Thabit dake unguwar Dosa Gwabo Road daga ainihin wato karfe 9:30 zuwa lokacin da ya samu sannan muna yin tafsiri da yamma bayan sallar asar a hayin dan bushiya kana tsallake gada sabon gida layin Abubakar Suleiman daga 4:30 zuwa ainihin wato 5:30 sannan wannan asusu na marayu abu da yake yana nan yana jiran kuɗi ma dindimin kuɗi don mutane suna da buƙatu masu yawa yasa duk wanda ya zo sai in kauce sai in tura shi gurin malam amini saboda haka malam amini ne duk wanda ya zo kuma mata ba ni za a samu malam amini za a samu da haka wanda za su ci gaba da gunguro mana kuɗaɗe ga nan ba akawun ɗin 00-4 sai 18-04 sai 66-05 wato 0-4-1-8-6-6 sai 5 Allah kuma ya ba da ikon ainihin wato a taimaka ko ko ayin sai Jaiz Bank sunan banki Jaiz Bank sunan account din shine Masjid Ahlul Bayt was Sahaba saboda haka dama mun taba shelin ta cewa nan masallacin muna buƙatar 1000 ne kuma bari ke karshen Ramadan har mu sa 1000 wani ya gudu saboda 1000 eh a dai fara tin yanzu ko kan mu sa 1000 wani ya gudu saboda 1000 ne na zuwa tafsirin Allah shi yadda mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته